الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتين الشعبير قواتاً جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو تأياد دريوه دا أربعين دا هدو ودى تيدي دا ترى قواتن شابيو شكرة تدبو بيو دا عشرين دا بيو ميلادية كمان يند مكسابة هدوى أولا مسلا تيمي البركة أركشون وانا تيبيا تأور مميني عائشة الله يكارا متدى da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatun littafin Hikmatu min at-Tarikh na babban malami Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasi na 66 kuma kila zai zama darasi na karshe cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna game da al-mabhath ath-thamin hadithu al-ithnai ashar imama wanda mun tattauna game da me waɗannan hadisin ko waɗannan hadisai ko hadisi da mabambantan lafuzza me yake nufi sannan ya ahlus sunna suka fahimci waɗannan hadisai ya kuma shi'a suka fahimci waɗannan hadisai inda mun tafi akan cewa mun tattauna cewa su shi'a sun ce wannan yakunu ithna ashara amiran kulluhum min quraishin sun ce imaman su ne guda 12 to a karkashin haka dai malam yayi dogon bayani da amsa game da cewa gaskiyar al'amari wannan hadisin ba yana nufin limaman shi'a guda 12 ba kuma mun fadi abinda yafi zama daidai game da ainihin wato shi wannan hadisin sannan mun tattauna al-mabhathu at-tasi' shi kuma wani hadisi da shi ma ya shahara ana madinatul ilmi wa aliyun babuha wato manzo Allah wai ya ce shine birnin ilimi kuma Aliyu shine kofar wannan birni din wannan kamar yanda muka tattauna shi ma hadisin bai tabbata ba sanadan wa matanan ta fuskar isnadi hadisi ne dai wanda Imam Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito shi a cikin al-Mustadrak daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko a cikin ta akwai Abu Salt al-Harawi Abu Hatim babban malamin hadisi yace lam yakun indi bi saduqin yace ba wato mai gaskiya bane ni a wajena Al-Uqayli yace rafidiyun khabithun yace wannan Abu Salt din dan shi'a ne kuma kazami Ibn al-Adi yace muttaham shi wannan Abu Salt din ana tuhuma sa da ƙarya Imam an-Nasa'i yace laysa bi siqa sannan ainihin wato kaga ɗaya daga cikin hanya ta biyu kuma akwai Muhammad bin Ahmad bin Hakim shi kuma da'ifun sannan akwai Al-Hasan ibn Faham shi kuma laysa bil qawi akwai Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran thika shi thika ne sai dai annahu yudallis wato annahu mudallis mudallis ne kuma shi ruwayar mudallis ba a karbata sai ya bayyana ainihin wato sai ya bayyana ta sarahatan amma in ya kawo ta da ana ko ruwaito da ana ba a karbato kuma anan Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran yayi ana bai yi tasrihi ba a cikin wannan ruwaya da aka dai a takaice hadisin da yawa cikin malamai mabuta ilimi sun raunana wannan hadisin Imam al-Bukhari ma ya ce munkarul hadith laysa lahu wajhun sahihun Abu Hatim yace la asla lahu kwata-kwata ba hadithin bashi da tushe. Abu Zur'a yace kam min khalqin iftadahu fihi yace da yawa mutane sun ji kunya akan wannan hadithi. Al-Uqayl yace la yasihu fi hadha al-matn shay, babu wani abu da ya inganta wato matani da ya inganta wato a cikin wannan ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Ibn Hibban yace hadha shay'un la asla lahu kamar yadda mun karanta. Dara Qudri shi ma yace al-hadith muttaribun ghairu thabit. Ibn al-Jawzi yace la yasihu wa la asla lahu, wannan hadithin bai inganta ba balma ba shi da asali. Imam an-Nawawi, Imam adh-Dhahabi, Sheikhul Islam Albani sun ce hadithin ƙarya ne. To kaga wannan hadithi malaman hadithi bai tabbata ba, isnadin sa bai tabbata ba, matanin sa shi ma bai tabbata ba, balma matanin ya zama munkari saboda al'amura da dama wanda duk mun karanta su satin da ya gabata. قال المؤلف رحمه الله تعالى المبحث العاشر مبحثين قوما حديث الانذار يوم الدار واتو حديث الانذار غرغدي يوم الدار رند واتو وترانا دا اكي كرانت يوم الدار. قالوا شيئا سنتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فدا mushiran ila aliyin, yana mai yin ishara zuwa ga sayyidina Ali, inna hadha akhi wa wasiyyi wa khalifati min ba'di fasma'u lahu wa adhi'u. Shi a suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sayyidina Ali ya ko wato ya faɗa game da sayyidina Ali bayan yayi ishara zuwa gare shi yace Aliyu dan uwana ne, yace wannan dan uwana ne kuma wasiina ne kuma khalifa ta ne bayana, dan haka ku saurare shi ku kuma yi masa biyayya. Waja'a fil hadith, sannan yazo wai a wani hadithin annahum kanu 40, wai su 40 ne min bani Abdul Muttalib, daga bani Abdul Muttalib wayanda aka yi musu ishara zuwa ga ainihin wato ai musu biyayya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan hadithi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aliyu inna hadha akhi wa wasiyyi wa khalifati min ba'di, da kuma hadithin annahum kanu 40, mutum 40 ne min bani Abdul Muttalib, duk iyayen Abdul wato daga iyalan Abdul Muttalib. Wal jawabu amsa hadha al hadithu ma'lulun sanadan wa matanan, wannan hadithin shi ma yana da illa wato a isnadin sa akwai illa, a matanin sa ma akwai illa. Amma sanad, amma isnadin fihi Abdul Gaffar ibn al-Qasim, a cikin isnadin akwai wani da ake kiransa Abdul Gaffar ibn al-Qasim Abu Maryam al-Kufi, wato ana kiransa Abu Maryam amma sunansa Abdul Gaffar ibn al-Qasim al-Kufi. Qala ibn kathir yace tafarrada bihi Abu Maryam al-Kufi. Ibn Kathir yace wannan hadisi ko wannan ruwaya Abu Maryam al-Kufi, wanda aka fi wato wanda sunansa cikakke shine Abdul Gaffar ibn al-Qasim, shi kadai ya kadaita da ruwayar wannan hadisi. Ka koma cikin An-Nihaya wato Al-Bidaya wan Nihaya mujalladi na 3 shafi na 38. Qala Ibn al-Madini yace kana yada'ul hadith, wato Abdul Gaffar ibn al-Qasim da aka fi sani da Abu Maryam, kana yada'ul hadith, Ali ibn al-Madini yace yana yin hadisan ƙarya. Wa qala Abu Hatim wa An-Nasa'i da Imam An-Nasa'i suka ce matrukul hadith, yace hadithin Abu Maryam matruk ne. Ka koma cikin Mizanul I'tidal mujalladi na 2 shafi na 328. Wa kaga game da isnadin hadithin, shi akwai wannan Abu Maryam, dan haka hadithin ta fuskar isnadi bai inganta ba, domin yana ana tuhuma sada yana yin hadisan ƙarya, sannan hadisin sa maturuki ne. Wa amma matnuhu, amma game da matanin wannan hadisin, fa zahirul matni munkarun, to zahirin matanin wannan hadisin shi ma munkari ne, kamar yanda wancan da muka karanta satin da ya wuce ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha, shi ma aka ce isnadin bai tabbata ba, sannan matanin ma munkari ne, akwai nakara a cikin matanin. To wannan shi ma akwai nakara a cikin matanin wannan hadithin, li umurin sabida al'amura kamar haka. banu Abdul Muttalib fi tilkar fi tilkal fatara a daidai wannan lokacin da aka ce annabi ya faɗi wannan hadisin gaba ɗaya Abdul wato family din Abdul Muttalib lam yablughu 40 rajulan ba su kai mutum 40 ba an gane ko eh waja'a fil hadith ay mun karanta wata ruwaya annahum kanu 40 min bani Abdul Muttalib ko to sai aka gano cewa gaba ɗaya family din Abdul Muttalib a wannan lokacin da aka ce annabi ya faɗi wannan hadisin lam yablughu 40 rajulan ba su kai mutum 40 ba wa hadha adduhum gama lissafin su yanda yake akwai Abu Talib akwai Abu Lahab akwai Al-Gaidaq akwai Qusam akwai Hajil akwai Al-Muqawwam akwai Dhirar akwai Al-Abbas akwai Hamza akwai Abdul Ka'ba akwai Az-Zubair akwai Abdullah akwai Al-Harith mutun nawa kenan mutun sha uku wayannan sune ƴaƴan Abdul Muttalib wallazi adraka min ha'ula'i bi'ithatan nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atun faqat wayanda suka riski manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su duk gaba ɗayan su mutun hudu ne ragowar tunkan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam suka mutu a cikin wayannan ƴaƴan Abdul Muttalib guda hudu ne suka riski aiko annabi sallallahu alaihi wasallam hum sune Hamzatu Al-Abbas, Abu Talib, Abu Lahab. Fa ha'ula'i arba'atun waɗannan sune guda hudu wa'inda su sun riski aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma rago duk gaba ɗaya kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam suka rasu. Wa amma zurriyatum to wani zai iya cewa to ai kila ba da su da zurriyar su ne suka kai mutum 40. To sai mallam yace bari shi ma abu zurriyata su. Sai yace amma game da zurriyar su fa Hamzatu shi sayyidina Hamza kana lahu zurriyatun sigaran yana da zurriya yaya kanana lam yu'qibu amma su ma basu tsawon rai ba basu girma ba suka rasu a gane ballantana a ce sun gaje shi bayan ya bar duniya su ba ainihin wato ƴaƴansa kanana ne basu tsawon rai ba an fara daga Hamza ko Al-Abbas sai kuma Al-Abbas akbaru auladihi manya babba daga cikin ƴaƴansa Al-Fadl shine Al-Fadl bin Abbas wulida shi kuma an haifi Al-Fadl ba'da al-bi'thati bayan aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsi sanawatin da shekara biyar da aka shi ma wannan magana bata gaskatu ba a kansa kun fahimta domin hadithin an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annahum kanu 40 min bani Abdul Muttalib to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadha akhi wa wasi wa khalifati min ba'di ba a haifi Al-Fadl ba an gane shi sa hadithin dawa bai inganta ba amma amma sun dauko hadithin sun ce ya inganta to kaji ƴaƴan family din Abdul Muttalib ba su kai 40 ba bal ma ƴaƴansu su 12 ne maza sannan a cikin su wayanda suka riski aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne sannan a cikin su su hudun sayyidina Hamza bai bar zurriya ba sannan Al-Abbas babba daga cikin ƴaƴansa ba a ma haife shi ba sai bayan aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar Abu Talib shi kuma lahu arba'atu auladin yana da ƴaƴaye guda hudu asgaruhum karamin cikin su Aliyun shine sayyidina Ali thumma Talib sannan Talib wa Aqilun da Aqil wa Ja'far da Ja'far kaga ƴaƴansa nawa hudu kenan maza Abu Lahab sai kuma dawo kan Abu Lahab wa lahu thalathatu aulad yana da ƴaƴa uku shi kuma Utba wa Utayba wa Mu'attib ƴaƴa nawa kenan uku Utba, Utayba, Mu'attib sune yayan Abdul Abu Lahab sai Al-Gaidaq Al-Gaidaq la akiba lahu ba shi da da kwata kwata Qusam shi kuma Qusam ma mata sagiran bai ma girma ba yana karami ya rasu Hajulun shi kuma Hajul lahu waladun yana da da guda ɗaya yuqalu lahu Murra ana kiran dan sa Murra Al-Muqawwam shi kuma lam yu'qib dhukuran ƴaƴansa duk bai ban maza ba mata ne suka girma mazan bai bar su ba Dhirar lam yu'qib shi ma Dhirar bai bar ainihin wato ƴaƴa maza ba Abdul Ka'ba lam yu'qib shi ma Abdul Ka'ba wanda ake kira Abdul Ka'ba shi ma bai bar baya ba Az-Zubair sai Zubair lahu waladun wato yana da da Abdullah da ake kira Abdullah wa lam yu'qib shi ma bai yi tsawon rai ba Al-Harith sai Al-Harith to shi Harith shine lahu sab'atu aulad yana da ƴaƴa guda bakwai Abu Sufyan Rabi'atu Naufal, Abdushams, Abdullah, Umayyatu, Ubaidullah, mutum nawa kenan? to in ka hada su fa ainal 40 ina 40 din suke gaba dai duk in ka tattara su za ka ga mutum 20 ne da iyayen da ƴaƴan din ka tattara su mutum 20 ne to kuma an ce annahum kanu 40 min bani Abdul Muttalib ina suke mafhum qauluhum aw qauluhu fadansa fa ayyukum yuwa ziruni ala amri hadha a cikin ku wane ne yu aziruni zai wato agaza mun zai karfafe ni zai taimake ni ala amri hadha akan wannan al'amarin nawa fa yakunu akhi sai ya zama dan uwana wa wasiyyi fikum ya zama kuma wasiyina a cikin ku to wannan kalmar ma sun ce annabi ya faɗi wannan la yumkinu an yasdura min annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba zai yi ba a ce daga bakin annabi fa inna mujarrada al ijabati lil shahadati la tujibu al khilafa domin iya amsa wannan shaida ba ta wajabta khalifanci wato inda ma an samu wanda ya amsa to wannan baya nuna khalifanci wa qad ajabahu kathirun kuma ma da yawa sun amsa ajabahu kathirun ya ce ayyukum yu'aziruni wane ne zai mun mu'azara ya karfafe ni ala amri hadha akan wannan al'amarin na fa yakunu akhi ya zama dan uwana wa wasiyyi ya zama kuma wasiyyi na fi kuma cikin ku an gane ko sai ya ce la yumkinu an yasdura min annabi sallallahu alaihi wasallam bazai yi ba ce wannan magana daga annabi take fa inna mujarradal ijaba domin iya amsawar kawai li shahadati ta hanyar amsa wato shahada da annabi sallallahu alaihi wasallam la tujibul khilafa wannan dan kai amsa wa annabi kai kalmar shahada ba ta wajabta ka zama khalifa wa qad ajabahu kathirun kuma gashi ma da yawa sun amsa masa ba mutum daya bane kaga dai Hamza ya amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa Ja'far wa Ubaidullah ibn al-Harith wayannan duk gabaɗayan su ajabun nabi sallallahu alaihi wasallam sun amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wa nasaruddin sun kuma taimaki addini a wannan lokacin da annabi yake wannan kiran akthar min ali taimakon da suka yi wa annabi ya mafi na sayyidina ali me yasa saboda aliyun umruhu fi zalikal waqt a lokacin da annabi yake cewa wa zai taimake ni akan wannan addini aliyu sayyidina ali dududu shekara sa 8 a gane ko yawo shekarar sa 8 fi zalikal waqt aw 10 sanawatin ko shekara 10 su kuma lokacin kaga da girman su tunda duk yayin sa ne Hamza kaga ainihin wato kanin mahaifin sayyidina Ali ne ko sannan shi kuma Ja'far wannan kaga shi kuma wane a wajen sayyidina Ali da haka in ka duba wannan cewa fa ayyukum wane ne a cikin ku zai taimake ni akan wannan al'amarin na addini to duk gabaɗaya wayannan mutum uku wannan Hamza Ja'far Ubaidullah ibn al-Haris sun amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun taimaki Annabi fiye da taimakon da Sayyidina Ali ya masa a daidai wannan lokacin me yasa saboda Sayyidina Ali radiyallahu anhu a wannan lokacin shekara sa 8 ko 10 qauluhum li Abi Talib fadin su da suka fada wato qauluhum li Abi Talib fadin su ga Sayyidina Abi Talib amaraka an tasma'a li ibnika wai amaraka annabi ya umarce ka an tasma'a li ibnika ka saurari danka wato di'a kuma kai masa da'a batilun wannan ƙarya ne sun ce wai ai annabi ya ce wa shi kansa Abu Talib yayi wa ɗansa biyayya ya kuma saurare shi wannan ƙarya ne li anna Abu Talib domin in ka karanta tarihi zaka shi Abu Talib rafada an yudi' al-asla ya ki ibn asali wa huwa annabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa yudi'ul far'a ya za a ce ya bure shi an gane ko wa huwa aliyun shine sayyidina ali wa yu'ayyaru bihi ana aibata shi da shi a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Talib bai amsa kiran sa ba ko to an ce wai annabi ya umarci Abu Talib yayi wa sayyidina ali biyayya kuma ya saurare shi to bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan da'a ta biyayya ya musulunta ba sai dan sa kun fahimci abin da malaka yake nufi hadhihi taqriban ahammul adilla wadannan kusan su ne muhimman dalilai allati yastadilluna biha wanda shi'a suke yin hujja da su ala imamata ali akan shugabancin sayyidina ali radiyallahu anhu qabla abi bakrin kafin abubakar wa umar suna ganin da waɗannan dalilan ne ya nuna cewa sayyidina Ali shi yafi kamata yafi cancanta zama khalifa tun a karan farko bayan wafatin annabi fiye da sayyidina Abubakar da Umar. Wala'alla hunaka adillatun ukhra, mala yace watakila kuma ko wasu dalilan nasu daban-daban da waɗannan. A'aradtu anha, amma na kauda kaina ban kawo su ba. Li'anna la tadullu 'ala al-matlub, domin na dauko su ma ba za su nuna mana abin da muke nema ba anan. Alal aqalli min wujhati nadhri, wato mafi karanci ta fuskar nazari na ko bincike na, ko an kawo su ma ba za su taimaka mana akan abin da muke nema ba. Wayannan dai su ne muhimmai cikin abin da Shi'a suke yin hujja da su na cancantar da sayyidina Ali ya zama shine khalifa a karan farko fiye da Abubakar da Umar. Shajaratu Bani Hashim, wannan shine abin da muka karanta da zuwa sai mun karanta ba. Shajaratu Bani Hashim shine ainihin wato wayancan da muka karanta sunayensu da zuwa Abdul Muttalib kaza 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 da sauransu, da haka sai ku bi. Shajaratu Abi Talib, banda Banu Hashim ga kuma shajarata Abi Talib, wanda shi ya hada da shi Abu Talib din da ƴaƴansa Sayyidina Ali da ƴaƴansu su ma. Mafhum? To banda dalilai irin wanda suka kawo na adilla na qaliya, wanda zaka iya su kawo wata aya su bata wata ma'ana wadda ba haka take nufi ba wadda mun tattauna tun a baya, ko su kawo wani hadisi ko dai ya zama ingantacce ne amma su fahimce shi ko su fassara shi ba yanda yake ba, ko kuma ma su kawo hadisi wanda bai inganta ba su yi hujja da shi. To banda ayoyi da hadisai da suka yi hujja wajen cancantar da sayyidina Ali zama khalifa a karan farko kafin Abubakar da Umar, to kuma akwai al-adillatul aqaliya, sun kawo su dalilai ma a hankalce sun ce wai sayyidina Ali shi yafi kamata ya zama khalifa ba Abubakar da Umar ba. To shine mala yace al-faslu thani, fasali na biyu al-adillatul aqaliya, dalilai na hankali. Liman qala, wato dalilai na hankali, liman qala bi aulawiyyati Ali ibn Abi Talib bil khilafa, ga waɗanda suka ce sayyidina Ali ibn Abi Talib shi yafi cancantar zama khalifa qabala Abi Bakr wa Umar wa Uthman, kafin Abubakar da Umar da Uthman, war raddu alaiha, da kuma raddi akan wannan dalili nasu na hankali. المبحث الاول, مبحث ina farko, kana ashja'an nasi ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hujja ta farko sun ce wai sayyidina Ali shi yafi kowa shaja'a, jarumtaka in ka cira annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba jarimi fiye da sayyidina Ali. La shakka wala raiba, babu kokonto babu shakka, anna aliyan, lalle sayyidina Ali mun yadda, kana min shuja'ani sahaba, yana daga cikin wato jarumai na sahabbai, yana ciki min shuja'ani sahaba, yana cikin ainihin wato sadaukai da jarumai na sahabbai. Bal kana asadan min usudillah, bal mazaki ne daga zakokin Allah. Wa sayfan min suyufillah, sayyidina Ali takobi ne daga takubban Allah. Sallahu alal mushrikin, da Ubangiji ya zare shi akan mushrikai. Wa laysa al kalamu fi hadha, amma tattaunawa mu ba akan haka bane. Walakin al kalama, inda muke magana shine fi taqaddumihi fi shaja'a, mun yadda sayyidina Ali ba mu da ja, jarumi ne, sadauki ne, ba gudu, ba ja da baya, wannan haka yake. Inda muke tattaunawa shine fi taqaddumihi, wajen gabatar da shi fi shaja'a, a jarumta da sadaukantaka, ala jami'i ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, akan sauran sahabban annabi duka, a ce duk yafi su jarumta. To akan nan zamu tattauna. Wa hadha la yusallam, wannan shine gaskiya ba za a sallama ba, wannan magana ta su ba a bar sallamawa bace, a ce sayyidina Ali ya fi gabaki ɗaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jarumta, wannan ba haka bane. Wa zalika, dalili akan haka shine anna shaja'ata, in aka ce mutum wato yana da shaja'a, to tufassaru, ana fassara shaja'a bi shay'aini, da abu biyu. Abu biyu ne, in kana da shi za a ce ma kana da shaja'a. Ahaduhuma, ɗaya daga cikin su quwwatul qalbi wa thabat, wato ƙarfin zuciya, wasabati da dakiya. Wannan mutum yana da wannan sifar, ana iya ce masa shuja'a. Wasani, sifa ta biyu, shiddatul qital, tsananin yaƙi, bil badan, da jiki, banda taurin zuciya da ƙarfin zuciya da kuma kafiya, to sannan kuma ko tabbata, to sannan kuma akwai ƙarfin yaƙi da jiki. To mutum ya hada waɗannan guda biyu sai a ce masa shuja'a. An gane ko? Fal'awal, mu ɗauki na farko, huwa shaja'atu, amma thani fa yadullu ala quwwatil badan. Na farko shine huwa shaja'a, shine shaja'a, quwwatul qalbi wa thabat, wannan shi ake kira da shaja'a. amma thani amma nabiyin fa yadullu ala quwwatil badan shi kuma yana nuni akan karfin jiki ma'ana fassarar shaja'a din na farkon can quwwatul qalbi wa thabat ana fassara shi da shaja'a sannan ana fassara shaja'a da nabiyin ainin quwwatul badan karfin jiki walaysa kullu man kana qawiyyal badan ba duk wanda yake da karfi a gangar jikinsa kana qawiyyal qalbi kuma yake zamantowa mai karfin zuciya ba ana samun mutum kakkarfa a jiki amma ba shi da karfin zuciya ana iya samun wani dan shilinge haka ka ganshi babu jiki amma wato ba kiba karfin na jiki babu amma akwai yaji akwai karfin zuciya ana samu ko yawa to shine sai malai yake cewa walaysa kullu man kana qawiyyal badan ba duk wanda ya zama kakkarfa ta fuskar gangar jiki kana qawiyyal qalbi ba lalle ne ya zama kuma mai karfin zuciya ba wal akasu sahihun haka akasun wannan ma ya inganta ana iya samun wani shi kuma mai karfin zuciya kuma bashi da karfin jiki walizalika dan haka ne tajidu ba'dahum zaka samu wasu daga cikin su cikin sahabbai ya katulu kathiran ya kashe mutane da yawa a wajen yaki idza kana ma'a jama'atin ko kuma kana iya samun wani daga cikin irin wannan jaruman kana iya samun wani daga cikin mutane ya katulu kathiran yana iya yin yaki ya kuma kashe mutane da yawa idza kana ma'a jama'atin amma fa in yana cikin mutane to aminhu da zasu bashi kariya su amintar da shi bainama tajiduhu inda kuma zaka iya samun sa yankhalu qalbuhu zuciyarsa ta kan wato sururu ce tazari wayajbun yaji tsoro in ka idza kana wahdahu in shi kadai ne akwai wanda in a cikin mutane ne zaka ga yana ta wallahi ba ku isa ba kaza amma in shi kadai ne a gurin aka sa shi a kwana kai sai ga yayi tsuru jarimi ne in akwai mutane amma kuma kana iya samun sa ba jarimi bane in ba mutane zai baka mamakin a cikin mutane ke waiwaya ya ga nan din mutanen sa ne nan ma mutanen sa ne ana ƙara dannowa shi ma yana sake ganin mutane tare da shi to za ka ga zai yi bala'i sosai a wajen yaki amma in aka wayi gari ya ganshi shi kadai to matsoraci ne shi kadai ne an gane ko kana iya samun mutane haka ko in a cikin mutane ne jarimi ne amma in shi kadai ne zabo ne watajidu rajul kakan iya samun wani mutum kuma athabital qalb mai tabbatacciyar zuciya ne alladhi lam yaqtul amma a tarihi bai yi kisa ba biyadaihi da hannayensa kasiran da yawa ga karfin zuciya ba shi da tsoro amma kuma bai yi kisa ba bai yi yaki ba yayi kisa da yawa thabitan fil makhawif kuma zaka same shi mutum ne mai kafewa fil makhawif a cikin wuraren tsoro duk inda ake furgici ana tsoro ana gudu shi za ka baya guduwa baya tsoro miqidaman kuma za ka same shi mai yin gaba-gaba alal makarihi akan abin da mutane ba sa so mutuwa ce ba a so jin rauni ne ba a so kaza ba a so mutane suna tserewa da ransu shi kuma za ka gan shi miqidaman ainihin wato fil makhawif ko kuma ainihin thabitan fil makhawif miqidaman alal makarihi wato za ka same shi tabbatacce ne a lokacin da ake tsoro ko guraren tsoro sannan kuma za ka same shi mutum ne ɗan gaba-gaba alal makarihi akan abin da rai ba ta so wa hadhihi al-khaslatu to irin wannan halin ko ɗabi'ar yahutaju ilaiha irin ta ake buƙata fi umara'il hurub a kwamandojin ko jagororin yaki wa quwadihi da kuma kwamandojin yaki wa muqaddamihi akthara min al-ula an gane ko wa muqaddamihi akthara wato waɗanda suka gabace shi akthara sun fi yawa min al-ula fiye da na farko ana iya samun haka to irin wannan wanda zaka ganshi bai baya gudu in abin tsoro ya tashi lokacin da mutane suke ja da baya to shi kuma gaba-gaba yake karawa to irin wannan an fi son a samu masu irin wannan karfin ran a guraren yaki su zama to sune jagororin rundunar yaki sune kwamandojin da suke jagorantar rundunar yaki an gane ko wan nabi sallallahu alaihi wasallam kana akmalan nas fi hadhihi shaja'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kamalar mutane mafi cikar mutane a irin wannan jarumtar alladhi hiya al-maqsudatu wadda ita ake nufi fi umara'il hurub a cikin wato shugabannin rundunar yaki ko kwamandojin yaki wa ma hadha wato allati hiya al-maqsuda wadda ita ake nufi fi umara'il hurub wato a cikin kwamandojin rundunonin yaki wa ma'a hadha tare da haka fa lam yaqtul annabi bai taba kisa ba illa rajulan wahidan sai mutum daya kasantuwar baya guduwa a wajen yaki shi sagudu ne ki gudu amma tattare da haka sau daya aka samu ya taba kisan kai ya taba kashe wani a wajen yaki wa huwa Ubayy ibn Khalaf shine Ubayy ibn Khalaf shi kawai aka tabbata kaga kenan kana iya samu tun jarumi ne amma a wajen yaki bai taba kisa ina ba ta an gane wa kana aliyun aliyu radiyallahu anhu wa gairuhu da waninsa sun kasance yattaquna su kansu suna buya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suna neman kariya ta hanyar buya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam li annahu ashja'u minhum dan yafi su shaja'a in wuta tai wuta yaki yaki duk za ga sun zo sun koma bayan sa sallallahu alaihi wasallam kaman yanda almajlisi ya ruwaito daga aliyu annahu kana yaluzu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm badri wato sayyidina ali da kansa yace shi kansa sai da ya fake ya buya a bayan manzon Allah ranar yakin badar majalis ya ruwaito wannan magana a cikin littafin sunan shi'a biharul anwar mujalladi na 16 shafi na 232 wa in kana ahaduhum qad qatala bi yadihi akthara minan nabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake daya daga cikin su an samu ya kashe fiye da mutane da dama da hannunsa fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam amma dan ya kashe mutane da yawa wajen yaki wannan shike nuna yafi ko yafi annabi jarumta an gane ko wa ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shaja'ati dan haka bayan manzon Allah a jarumta abubakar shine duk sahabbai babu mai jarumtar sayyidina abubakar in ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam a jarumta sai sayyidina abubakar me yasa yace li annahu basharal ahwala allati kana yubashiruha annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine ya mubasharanci al ahwal dukkan tashe-tashen hankula da furgici da tsoro irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke tinkara sayyidina abubakar shine mutum na farko da ya fara tinkarar irin waɗannan abubuwan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam walam yajibun kuma bai ji tsoro ba wa kana yaqi bi nafsihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da ransa yake kare annabi sallallahu alaihi wasallam kama fil hijrati ka karanta tarihin hijira ka ji yanda kuma lokacin da annabi ya bar duniya duk irin muhimma da nauyi irin na annabta fa kan waye koma haka ya dake ya kafe bai tsorata ba bai ja da baya ba ya dora daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to wannan kaga yana nuna ma shaja'a ta sayyidina Abubakar sannan ka karanta tarihin hijirar annabi daga Makka zuwa Madina ka ji yanda sayyidina Abubakar ya dinga bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da ransa kama fil hijira kamar yanda yazo a cikin hijira wa qabala zalika kuma gabanin haka ma wa ba'dahu da bayan haka biyadihi wa lisanihi da hannunsa da harshensa haka ya dinga ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya wa fi badrin ayakin badar kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil arish ayakin badar fa ya kasance yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rumfa ma a ilmihi tare da masaniyarsa shi sayyidina abubakar annal mushrikina mushrikai kanu ya kasiduna annabi sallallahu alaihi wasallam target din su kawai manzon Allah ne amma yana tare da shi a wannan rumfar in yanzu ne kace in an je hobam cikin rumfar da wa a ciki da shi domin duk target din inda mushrikai suke so su dosa su nufa a yakin badar wannan rumfar da annabi yake ciki kuma yana tare da sayyidina abubakar wa ammal qatlu amma in abin da ya shafi kisa a wajen yaki shi ake nufi da jarumta to fa hunaka min as-sahabati to ai a cikin sahabbai akwai wanda mithlu Khalid kaman Khalid bin Walid wal Bara bin Malik da Bara bin Malik katala waɗannan su biyun sun yi kisa a wajen yaki aksara min man katalahum Ali sama da waɗanda sayyidina Ali ya kashe sun yi kisa sun kashe kafirai da arna fiye da waɗanda sayyidina Ali ya kashe da haka idan kisa da yawa a wajen yaki shine yake ba mutun jarumta to ashe su ma jarumai ne idan kuma ainihin tinkarar hadarin ruka da musibu da bala'i shine shaja'a to ba mai shaja'ar sayyidina Abubakar ina fata an gane wa hunaka man kana mithluhu sannan a cikin sahabbai akwai wanda suke kaman misalin shi sayyidina Ali kaman Zubair wa Talha wa Sa'ad da Sa'ad wa'annan dukkan gabaɗayan su in a irin yanda su shi a suke ganin sayyidina Ali yafi kowa jarumta to waɗannan su ma suna da jarumta makamance ta sayyidina Ali in ko wanda yafi kowa ne to sayyidina Abubakar bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai jarumtarsa. An gane wannan? Al-mabhathu thani, da aka sayyidina Ali babu jarimi ne na bugawa a jarida maka irin wannan Hausa, amma ba shi yafi kowa jarumta cikin sahabbai ba. Da haka in wanda yafi kowa jarumta shi ya kamata ya zama khalifa, to an yi ajiye ƙwarya a gurbinta, dan sayyidina Abubakar yafi kowa cancanta zama khalifa, kuma shi sahabbai suka zaba a matsayin khalifa. Da haka anan kaga yayi daidai. Al-mabhathu thani, mabahasi na biyu daga cikin dalilan Shi'a na hankali cewa sayyidina Ali shi yafi cancanta zama khalifa fiye da Abubakar da Umar da Uthman, wai sun ce a alamun nas, ba mai ilimin sa, shine mafi ilimin mutane. Yu'rafu as-sahabiyyu, malam sai yake cewa ana gane sahabi al-alimu malami ne bi ahadi wajhaini, ta fusko ɗayan fuskoki guda biyu. Ɗaya daga cikin fuskoki guda biyu ne suke nuna cewa lalle sahabi wani malami ne cikin sahabbai. Ahaduhuma, ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu, isabatuhu fi fatawihi, daidai dinsa a fatawoyinsa. Wanda aka samu daidai dinsa a fatawoyinsa suna da yawa fiye da kuskurensa a fatawa, to ana gane lallai yana da ilimi. Duk mai ilimin da fatawoyinsa daidai dinsu yafi kuskurensu yawa, to yana nuna iliminsa. Da haka ana gane sahabi yana da ilimi in ya dace, yana da yawan dacewa a fatawoyi. Athani na biyu, kasaratu isti'malin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, yawan sa shi aiki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi, wannan yana nuna shi ma ilimin sahabi. Kagan Annabi zai tafi yaki ya ce kai tsaya anan, ko kuma a jagorantar sallah, ko aikin hajji, ko wasu muhimman al'amura na addinin musulunci, Annabi ba zai je ba ya wakilta wani cikin sahabbai. Wannan yana nuna wanda Annabi ya yawaita sa shi aiki na irin wannan abubuwan, yana nuna iliminsa. Ammal yake cewa ammal isabatu fil fatawa, amma game da dacewa a bada fatawa kuma ta yi daidai ba kuskure, fala yu'rafu li Abi Bakrin mas'alatun, ba a san wata mas'ala ba da aka tambaye sayyidina Abubakar fil fiqhi, a abin da ya shafi fiqhu ya bada fatawa a khata kuma yayi kuskure fiha a cikin ta, ba samu ba. Bal barima maktalafa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sahabban manzon Allah basu taba yin sabani ba fi mas'alatin, akan wata mas'ala, illa hasama ha, face sai ya yanke ta. An zo gaban sa zaka ji kat ya yanke ta, ya bada amsa, da ya bada fatawa sai ga an sabani ya kauce. Bainama akhta Aliyu wa Umar wa Uthman wa ghayruhum, a lokacin da an samu Aliyu da Umar da Uthman da wasu cikin sahabbai sun yi kusakurai, sun yi kuskure fi masail, a cikin mas'aloli na fatawoyinsu. Wa khulifu, kuma an samu sahabbai da yawa sun saba wa fatawoyinsu. Wa qad bawwaba ash-Shafi'i al-Mutlabi baban, Imam Shafi'i har wani babi ya kulla a cikin littafin kitabi, a cikin littafin sa al-Umm, fil khilafi baina Ali wa Ibn Mas'ud, sabanin da aka dinga samu na fatawa tsakanin Ali da Ibn Mas'ud. Na fata an gane, amma ba a samu irin wannan sabanin ba a fatawoyin sayyidina Abubakar. Wannan yana daga cikin abin da ke nuna in ma mafi ilimin sahabbai ne to Abubakar. Wa qad bayyana zalika fi kalamina, ai mun yi bayanin haka ma a tattaunawar mu an ilmi Abubakar, game da ilimin sayyidina Abubakar fi tarjamati at tarihin sa da muka karanta a can baya. Ka koma cikin ainihin wato safha ta 60, za ka ga abinda aka tattauna game da ainihin wato sayyidina Abubakar. Wa amma kasratu isti'ma, kaga kenan ta bangaren gane sahabi yana da ilimi, mun ce shine fatawoyinsa, a samu fatawoyinsa daidai dinsu, ya rinjaya, ya ninninka, ya rubanya kuskuren da aka samu a fatawarsa. To kuma an samu cewa sayyidina Abubakar in ma sabanin yayi sabani, shi da an zo gurinsa shine maganin sabani. Wa amma kasaratu isti'malin nabi sallallahu alaihi wasallam, amma yawan sawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wa sahabi a wani aiki, shi ma yana nuna ilimin wannan sahabin. Faqadista amalan nabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar, to kar ku manta, manzon Allah ya sanya sayyidina Abubakar ala salati ya jagoranci sallah lokacin da bashi da lafiya. Wa amarahu ala alhajji, wa amarahu, ya kuma jagorantar da shi ala alhajji, wajen aikin haji ya zama amirul hajji. Wa qad naqala mansurun as-sam'ani al-ijma, shi yasa Mansur ibn Sam'ani ya ruwaito ijma'in malamai ala anna Abu Bakar akan cewa sayyidina Abu Bakar a'lamu min Ali yafi sayyidina Ali ilimi. To idan har mafi ilimin mutane shine mafi cancanta zama khalifa, an ajiye ƙwarya a mahallinta, sayyidina Abu Bakar da sahabbai suka hadu suka ce shine khalifa na farko bayan manzon Allah sun yi daidai. Babo unzur ghayru ma'mur منهاج السنة شافينا مجلدنا بقوي شافينا قريب يدبيو المبحث الثالث مبحثين أكو أقربهم للنبي نصبا سنشي ديا فصورا صحابي كسنشي دمان زن الله تفسك النصبا قرب النصب من النبي شرف مانيشي للي كسنشي النصبا دا النبو وانو وتنو ككاتي wata martaba ce wata daraja a ce kana da dangantakan nasaba da manzon Allah, wannan lalle daukaka ce. Walakinahu sai dai cewa wannan daukakar laysa min sa'il insan, ba kwazan mutum bane ya bashi, Allah ne ya ga dama ya zabi mutum. Ka kasance cikin dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kokarin ka ne, ba kokarin mutum bane ya cancantar da shi zama cikin nasabar Annabi sallallahu alaihi wasallam, tawfiki ne daga Allah. لا يقدم عند الله شيئا ولذلك كو ولذلك لا يقدم عند الله شيئا دان هكا wannan baya zama wani abu a wajen Allah. Dan kasantuwar kana da dangantaka da annabi, mutane nawa ne suke da dangantaka da annabi, dangantaka ba ta amfane su ba. Yanzu me ya amfanin dangantaka Abu Lahab da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tana da amfani? Dan haka wannan ba a gabatar da ita a matsayin wani abu a wajen Allah. ومن بدا به عمله لم يسرع به نسبه. من ذا الله حديث yace wanda aikin sa ya jinkirtar da shi dangantakarsa ba za ta masa amfani ba. Da kaga kenan, koda kana da kusanci da wani mutumin kirki, to kai kuma wannan kusancin ba zai zama mai amfani gare ka ba sai ka tashi kai naka aikin. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Da haka kasantuwar mutum yana tare da yana dangantuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ba karamin matsayi bane, ba karamar daraja bace, to kuma musamman a ce kuma yayi dage yayi aiki tukun. Walau kana an-nasab wahdahu yanfa'u, da dangantaka ita kadai tana amfanarwa, lan tafa'a bihi Abu Lahab, da Abu Lahab shi ma ya amfana da dangantaka sa da manzon Allah, domin wan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, babban annabi. ثم ان عليا سنه ان باب كسانتي ne shi sayyidina Ali laysa aqraban nas, ba shine mafi kusancin mutane ba nasaban ta fuskar dangantaka ila annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, balil abbas aqrabu min ali, sayyidina Abbas ya dangantakar sa ta fi karfi da manzon Allah fiye da dangantakar sayyidina Ali da manzon Allah. Kenan idan har dangantakar kusancin dangantaka shike sa su ce sayyidina Ali shi ya fi cancanta zama khalifa, to ashe al-Abbas shi ya fi cancanta da zama wa khalifa. Wa kaza Hamza, haka sayyidina Hamza, fahuma wa'annan guda biyun amman nabi sallallahu alaihi wasallam, dukkanin su baffannin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sannan wal Hasan wal Husain aqrabu, sannan da Hasan da Husain sun fi kusanci da manzon Allah fiye da kusancin sayyidina Ali da manzon Allah. لأنهما سبطاه, domin su al-Hasan da Husain jikokin manzon Allah ne. Wa ibn Abbas, sannan ka dawo ga Abdullahi dan Abbas, wa Ja'far da Ja'far bin Abi Talib, wal Fadl da al-Fadl bin Abbas, wa Aqil da Aqil wa ghayruhum da wasun su fi darajati Ali, duk matsayin su daya da Ali. Daraja su daya da wa sayyidina Ali. Ko kun fuskanta? Idan har dangantakar nasaba da annabi ita take cancanta, to ashe yanda sayyidina Ali ya cancanci zama khalifa, Abdullahi dan Abbas ya cancanta, Ja'far ya cancanta, Al-Fadl bin Abbas ya cancanta, Aqil ya cancanta, domin dukkanin su cousin din annabi ne. Mala ya sa nayi turanci bo. Wa in kana al-maqsudu annahu aqrabu nasaban ila annabi sallallahu alaihi wasallam, idan kuma suna nufin shine mafi kusancin nasaba da annabi sallallahu alaihi wasallam, min baqil khulafa, fiye da sauran khalifofi ar-rashidin shiryayyu, Abubakar da Umar da Uthman, fa hadha haqqun, wannan gaskiya ne. kaji adalci ko in suna nufin sayyidina ali ya fi abubakar da umar da usman kusanci da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne laysa hadha sababan li khilafatin nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa walakin laysa hadha sababan li khilafatin nabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan ba zai zama dalili na zama khalifan manzon allah ba sallallahu alaihi wasallam wa usman domin shi kansa sayyidina usman yaltaki ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana haduwa tare da manzon Allah fi abdi manab a abdi manab dangantakar sayyidina Uthman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jo ne ta hade aina a abdi manab daga shi ma dan gida ne wanda suke ta batanci ga sayyidina Uthman batanci suke ga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam domin kaji sun hada abdi manab to shi Abubakar da Umar ba su da dangantaka da Annabi sai mallai ya ce wa Abubakar wa Umar Abubakar da Umar su ma yaltaqiyani ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sun hadu tare da manzon Allah fi murrata bin Ka'ab to sai kuma kaje ka tsinke waccan igiyar an gane ko mutun so yake dai sai yayi musu yankan kauna to sai je ya datsa wannan igiyar da Annabi suka hadu da Sayyidina Uthman a Abdi Manaf yaje kuma ya sa wuka ya datse igiyar dangantakar Sayyidina Abubakar da Umar da manzon Allah a kakan Annabi Murra bin Ka'ab shikenan kaga an ya tabbata makiyin Abubakar da Umar ina fata an gane al-mabhathur rabi' sai mabhathi na hudu awwaluhum islaman sun ce wai shi ya riga kowa shiga musulunci shine na farkon shiga musulunci fiye da sauran hadhihi da'wa qalaha ba'd ahli al-ilm wannan da'awa ce da wasu cikin malamai ma abota ilimi suna fadin ta ma'attifaqihim tare da haduwar bakin su da ra'ayin su ala sigari sunnihi akan kankanta shekarun sayyidina alihi na aslama lokacin da ya musulunta walidha qala ba'dhum dan haka ne wasu malamai suke cewa aliyun awwalu sibyani islaman aliyu a cikin yara shine farkon wanda ya fara shiga musulunci wa abubakarin awwalur rijali islaman sayyidina abubakar shi kuma shine farko a cikin mazaje manyan mutane wanda ya riga shiga musulunci wa khadijatu awwalun nisa'i islaman nana khadija amata ita ta fara shiga musulunci wa bilalun awwalul abidi islaman bilal shine kuma a cikin bayi farkon wanda ya shiga ya riga shiga musulunci wa zalika anna annabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha abinda yasa muka ce haka saboda manzon allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi wali aliyin thamani sanawatin dududu sayyidina ali yana da shekara 8 aw ashrun ko shekara 10 fakat kawai walidhalika dan haka lam yantafa in nabiy sallallahu alaihi wasallam bi islami aliyin kathiran adidi farkon musulunci annabi bai amfana da musulunta sayyidina ali ba da yawa li sigari sunnihi ba dan komai ba sai dan kankanta shekarunsa kaman tafa bi islami abubakar kamar irin yanda annabi ya amfana ya mori musulunta sayyidina abubakar wa kada aslama domin aslama ala yadi abubakrin kathiru min kibari sahaba dewa daga manyan sahabban nan sun musulunta ne ta hanyar ta hannun sayyidina abubakar misal usman kamar usman wa talha wa zubair wa sa'ad wa abdurrahman bin abu wannan jimajiman sahabbai duk sun musulunta ne ta sanadiyar sayyidina abubakar radiyallahu an al-mabhathul khamis mabhathi na biyar suka ce lam yasjud lisanamin sai ku gyara lam yasjud lisanamin kaf sayyidina ali bai taba yi wa gunki sujada ba sun ce wannan shi ma gudan dalili ne dake nuna shi yafi cancanta zama khalifa la yakhtalifu ahadun min almuslimina lalle babu wani mai sabani cikin muslimi fi anna aliyan lam yasjud lisanamin cikin cewa sayyidina ali bai taba yi wa gunki sujada ba wannan haka ne wa kaifa yasjudu lisanamin to ta yaya zai wa gunki sujada wa qadina sha'fi baitin nabi alhalin ya taso a gidan annabi fa ya tashi mundu nu'umati azfarihi tun farkon tasowarsa a gidan annabi ya tashi iz annahu min almashhur domin ya shahara anna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wal abbas da sayyidina abbas wa hamza da sayyidina hamza in dalaku ila abi talib wa innan gaba dai suka tunguma suka tafi wajen sayyidina suka tafi wajen abu talib wa talabu minhu suka neme shi an ya akhudhu minhu thalathatan suka nemi za su daukan masa ƴaƴansa guda za su dauki mutum uku min banihi daga ƴaƴansa li yaqumu bi tarbiyatihim dan su ci gaba da kula da su wal infaqi alaihim da kuma ciyar da su wa zalika li faqri wannan ko saboda talaucin abu talib wa qillati zati yadihi da karancin abun hannunsa dan haka fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aliyan manzo Allah shi sai ya dauko sayyidina Ali mutumin da aka ce za a dauko a kula da shi a tarbiyance shi a ciyar da shi yana babba ko yana karami yana karami da haka annabi ya dauki sayyidina Ali wa zalika qabala al mab'ath wannan tinkan a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam fala'alla aliyan fi zalika alwaqti wa taqila sayyidina Ali wannan lokacin ma lam yablughir rabi'a bi kai shekara hudu ba min umrihi a shekara rayuwarsa fa man kana kadhalika mata yasjudu li sanamin wanda ya zama bai bi shekara hudu ba ya za yi yaushe zai gunki sujada an bayyanta thumma laysa aliyun qattu sannan in maganar rashin yi wa gunki sujada ne to ai ba aliyu bane kadai radiyallahu anhu man lam yasjud li sanamin wanda bai taba yi wa gunki sujada ba fa abubakar ne siddiq ya tabbata abubakar siddiq lam yuzkar shi ma ba a fadi cewa annahu sajada li sanamin ya taba yi wa gunki sujada ba wa kadha ibn umar haka abdullahi dan umar wa ibn abbas haka abdullahi dan abbas wa ibn zubair haka abdullahi dan zubair wa kullu sigari sahaba haka dukkan kananan sahabban nan lam yasjudu li sanami bas taba yogunki sujada ba bal nahnu kadhalika lam nasjud li sanami ga mu ba mu taba yogunki sujada ba an gane ko yace bal nahnu mu karan kanmu nan kadhalika lam nasjud li sanamin ba mu taba yogunki sujada ba fa hal man lam yasjud li sanamin li daruratin shin wanda bai taba yi wa gunki sujada ba saboda larurar da ta faru a lokacin ba zai yi yayi wa gunki sujadan ba yakunu afdala wannan shi zai zama shi yafi falala mimman sujada sama da wanda yayi sujada li sanamin ga gunki wa in kana taba min zalika koda ya tuba ya dawo daga haka fa aqilun ga aqil wa ja'far wal abbas wa ubaidullahi bin al-harith sajadu lil asnam wadannan duk sun yi gunki sujada falamma aslamu yayin da suka musulunta kanu min afdalin nasi inda Allah sai suka zama mafifitan mutane a wajen Allah an fahimta to an ce lokaci yayi da na so mu kammala littafin yau gaba daya amma dole zamu bari wannan khatima din ma yace insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين آمين